la France avec la complicité de certains Nigériens.
Kakakin majalisar CNSP Colonel Major Ahmadu Abdurrahman kenan lokacin da yake karanto wata sanarwa a kafar talabijin mallakar gwamnatin Niger yana mai cewa a ci gaba da yunkurin neman hanyoyin amfani da karfin soja a Niger kasar Faransa da gamin bakin wasu ƴan Niger sun yi taro a barikin sojojin Garde National da zammar samun izini a siyasance da izini irin na tsarin aikin soja ta wannan hanya ce Hassan Masaudu ya saka hannu akan wata takardar da ke cewa
Jesus signé Hassan Masaudu ministre des affaires étrangères et de la coopération premier ministre par intérim
ni Hassan Masaudu ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger bugo da ƙari muƙaddashin firam minister na ba abokan hulɗa na Faransa izinin yin gudan wuta a fadar shugaban ƙasa domin kubutar da shugaban ƙasa Mohamed Bazoum da ake garkuwa da shi haka kuma sojojin sun zargi babban komandan rundunar tsaro ta Garde National Colonel Major Gremidu da saka hannu akan takardar da ke baiwa Faransa izinin afkawa fadar shugaban kasar Niger a madadin babban hafsoshi chef d'état major des armées
autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel
to sai dai a cewar tsohon jami'in kula da harkokin sadarwar shugaba Mohamed Bazoum wazir Idrissa Damadawa wannan zargi ba shi da tushe
kaza cewa shi muƙaddashin prime minister na Niger cewa da Hassan Masaudu ya sa hannu akan takarda kuma har yau sai an koma baya an nemo wanda a karkashi ne shi kuma shi sa hannu kenan kun ga wanga zance ne wanda zance wanda baya da tasiri kuma ba zance bane na gaskiya duka wannan yana nuna cewa su wannan soja da suka dauki wannan niyan ta yin wannan aikin asha ta hamburar da mulki na demokrasiya suna cikin rudani suna cikin kakani kai wannan zance na soja za su iya kan hari Niger zance ne wanda aka yi lalle tabbaci jiya a Abuja tunda shugabannin kasashe na ECOWAS sun taru sumba sozawa namu sati guda na su saki shugaban kasa Mohamed Bazoum kuma har yau su maida shi akan kargal mulki da shi da gwamnatin shi
sojojin sun kaddamar da farautar makarraban gwamnati waɗanda suka hada da ministoci da kusoshin jam'iyyar PNDS waɗanda aka kiyasta cewa sun haura ɗari cikin su har da shugabanta na kasa Fumakwai Gado da dan majalisar dokokin kasa Kallamu Tari da ministan man fetur Mamman Sani Muhammadu da ministan Fasali Rabi'u Abdu da ministan ma'adanai Hadiza Al-Husaini sai ministan Sufuri Alma Umaru da ministan cikin gida Hammasula Adamu da aka kama tun a ranar farkon yunkurin juyin mulki ba idan wasu manyan sojoji irin su Colonel Girai matakin da wani kusa a jam'iyyar PNDS Tarayya Abubakar Sabo ya ce alama ce ta halin fargabar da sojojin na CNSP suka fada sakamakon takunkumin da ECOWAS suka kaba musu
lalle ka san wanda sai da yawo kan kabasu bakwai guda suna nan suna kame-kame na mayan mutane mayan ƴan partin mu dan su ba militant tsoro amma su da kansu sun san wannan ba shine ga sa militantin PNDS Tarayya ya ji tsoro ba mun yi siddo sanarwa na kowane ya shirya insha Allahu na a yaƙi wannan abin da suke son su yi kuma mun tambaya a sako maza-maza shugaban ƙasa ya koma bisa aikin shi Bazoum Mohamed da duk sauran waɗanda an ka tsaida
Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger